Armed Reconnaissance Mission discovered that there were some armed bandits armed with automatic weapons.
Daraktan labaru na hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan. Air Commander Ibikunle Daramola ke mana karin bayani bisa ci gaban da suke samu na fatattakar yan bindiga a dazukan jihar Zamfara. Yace wani jirgin soji mai leken asiri ya gano makoyar yan bindiga a dajin Sabubu dake karamar hukumar birnin Magaji da kuma dajin Rugu dukkanin su a jihar ta Zamfara. Lokacin da jirgin yaki mai saukar ungulu ya auna su da safiyar jiya a wajen yankin Galadi dake arewa maso yammacin jihar ta Zamfara, wasu yan bindigar sun tsere zuwa dajin Sabubu inda nan da nan jirgin yakin ya ci musu kuma ya gama da su. Sojojin saman Najeriya kazalika sun kuma hango wasu yan bindiga masu yawan gaske akan babura ke da bindigogi masu sarrafa kansu wadanda ke tunkarar birnin Magaji don su kai hari take wani jirgin yaki na daban ya tunkare su inda su ma ya musu kacakaca. Kazalika karin wasu jiragen yaki guda biyu a dajin Rugu kin wani hari na bayan nan sun gurguza ma'ajiyar makamai na yan bindigar inda nan ma aka kashe da dama daga cikin su.
Combat helicopter engaged the armed bandits and was able to neutralize them.
Ibrahim Janyau shugaba ne na wata kungiyar fararen hula da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara.
Tabbas wannan abun ci gaba ne a jihar mu ta Zamfara dangane da waɗannan abubuwa da rundunar sojoji suka faɗa. Amma abun damuwar mu yanzu sojojin da aka kai mu na jihar Zamfara alhakikanin gaskiya sun yi kaɗan. Wannan matsala ta jihar Zamfara matsala ce wadda ta shahi ko'ina ba yanki daya ba.
Kan cewar akwai dakarun sojin sama a Zamfara a halin yanzu kuma sojin sama nan suna amfani da jiragen yaki ne. Kana ganin jirgin yaki ba suna bin duk inda mutane suka shiga ba?
Eh tabbas suna bin su ba amma ba su zagaye jihar Zamfara gaba daya ba. Mu damuwan mu a jiya ma na a tsafi local gamma an kawo attack akan mutanen na an koro su daga Zamfara ta arewa sun dawo Zamfara ta tsakiya. Yankin anka local gamma Zamfara ta yamma ita ma an kawo wannan attacking akan dalilin sun ji sojoji suna yankin Zamfara ta arewa suna yaƙa ɗan uwan su. So al'amari ne wanda ya kasance sojoji su mai da hankali da duk local gamma ɗin nan 14 da muke da.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.